Babban kotun ‘yan wasan ƙasar Swaziland, Sihlangu Somnikati, ya yi alƙawarin ‘yan wasansa za su taka leda bisa dabarun kai hari cikin hanzari kuma da zafi-zafinsa domin ganin cewa sun kai hari na sosai ga abokan karawarsu a wasan ƙwallon ƙafa tsakanin Super Eagles da ƙasarsa a ranar Talata. A gasar da ake bugawa don fidda gwanayen da za su wakilci nahiyar Afirka a gasar FIFA ta cin kofin duniya a shekarar 2018. Karon farko na wasan da aka fara takawa a ranar Juma'a an tashi kunnen doki. Idan ‘yan Afirka ta kudu suka yi kunnen doki ko kuma suka samu nasarar bazata a kan Najeriya, to sun samu tsallake shingen zagayen tantancewar na gaba. Wasan dai za a buga shi ne a filin wasa na Adoke a Messi Amaka Stadium, mai cin ‘yan kallo 40,000 a Fatakwal ta Najeriya. Sai dai hankalin kocin Najeriya Sunday Olise a tashe yake saboda raunin da ɗan wasan tsakiyar filinsa Rabi Ibrahim ya yi kafin a yi wasan na ranar Juma'a da aka buga. Olise ya zargi ɗan wasan da cewa ya ɓoye raunin da ya samu a idon sawu, wanda ya hana shi sakat a lokacin da ake buga wasan, musamman lokacin da wasan yayi zafi. Hakan ya yi matuƙar baiwa Mr. Olise haushi.